Baby. Yeah. Wallahi sorry to say kingane. Nasa money emergency text yanzu na aka turo min. Wallahi won tafiya ne zamu yanzu nan.
Eh babe tafiya kuma?
Eh yanzu ma ga shikin gawe flight e ticket na flight nan ya ka turo min an riga da amin booking na jirgi.
Ai babe gaskiya ni kan na ga take kullun sai ka rinka tafiya kana bari na a gidan nan ni kadai har ba da
kallo. Babu kici ki kwantar da hankalinki babe kingane ba wai wani dadewa zamu ba za mu ci irin kwana bakwai ko kwana biyar haka ba za mu dawo in Allah ya yarda ba wani dadewa zamu ba kin gane babu ki kwantar da hankali su kin gane abu ne emergency muna da wani workshop ne kuma yanzu na aka kira mu meeting kuma dole sai na je
gaskiya babe ni wallahi na gaji kullun kai sai ka rinka tafiya kana bari na a gidan nan kai kana bari na da kewa sosai gaskiya
ki kwantar da hankali ki kwantar da hankali kin gane yanzu barin tashi ne zan samu zan tashi zan dauko jakana ma gaskiya haka ma zan tafi tunda already an riga da an gama min komai da komai yanzu ga zaki duba ticket din an riga da an turo min a ta WhatsApp ina yanzu kawai za mu je mu tafi kuma kin ga saura some minutes na jirgi a tashi kun ga bai kamata ya lose na flight ina ba
so amma bibi shi zaka dawo
ce miki bare wuce 5 to 7 days ba insha Allah zan dawo kuma zan yi missing naki na
ni gaskiya 5 is to 5 me
5 days
muje
muje action
gaskiya bibi 5 days to 7 ina ni aure na kusan kamar shekara 5 ne ko 7
babu kiji karki damu yanzu bari kin gane kar muna bata lokaci bari je samu in fito bari dauko kayana haka ma kawai zan tafi yanzu zan dauko buru na kawai zan wuce ki jira ne nan ina zuwa yawa baby no problem everywhere good baby na riga da na fito kin gane yanzu zan fita zan tafi ne fa
ina da ya babe Allah zan yi missing naka sosai
ki kwantar da hankali ki garki da ba wani jimawa zan yi ga ima mai zai iya yawa ba wani abun da mu je mu yi ba kawai zan dawo in har abun mun riga da mun yi shi mun gama barin wani juma'a ba kawai zan dawo kawai 5 days kawai kina na ga ni 5 days ai wani ina
mun da mu je raga ka
every good to je kawai insha Allah gane insha Allah dai haka za a yi ba wani kuma zan yi ba gaskiya dai ni ma ban sa raina zan kara tafiya ba ma kin ga abun tunda za a je da dawo ba da
shikenan bai fa da mu Allah ya kiyaye
hanya ni ma zan yi missing
naki ka kula min da kanka zan yi kewar ka sosai to ba da ma bye bye
kuma ta yawar kwakwar na kuma
da zun ne da nake gwasa
ne da ma ba yanzu idan da fita ki samu kullu
to ba da ma ba da Allah ya kiyaye hanya
ki ce mai gari nan ya ba mu
fara okay to ba da ma zan gaya mishi bye bye
okay bye bye bye
Yawwa, bari in kira baby na. Hello babe. Eh wallahi dazu da ma muna tare da shi ne amma yanzu an kira shi kiran gaggawa ya tafi. So, okay kana kusa ma? To shikenan ka kare so sai ka zo babe. Ka zo dan Allah kai sauri ya tafi. Okay to, ina jiran ka. Ehe. Yawwa. Yawwa. Ha in jira masu yin gaskiya ya zo sai me ma dan ya tafi shin an bar shi wai san shi nake yi waye ne okay babe gani kan zuwa
babe ani a tafi
hello babe tun azu ina ta jiran ka nayi misin naka sosai ya tafi ya tafi ya ce min zai yi kwana biyar ko kwana shida ka ga ko ya dawo mun gama jin daɗin mu
har sai mun ji daɗi sosai
sosai mu ji
a ga dai 5 days wannan babban dama ne kusan da